Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an sha ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 23 ga watan Nuwamba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an yi zaman sulhu tsakanin kamfanin siga na Dangote da al'ummar karamin lardin yankin Numan a jihar Adamawa, Najeriya.
On behalf of all of them and on behalf of the paramount ruler
nan hamabace mai yake jawabi yake tabbatarwa al'umma cewa lalle a yanzu dai ba za su bari wata matsala sake akuwa tsakanin al'umma mazauna wannan yankuna da kuma wannan kamfanin ba.
Muna dauke da karin bayani, muna kuma tafa da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar da kuma sharhin jaridin kasar Kamaru. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Jami'ai sun ce Ukraine na iya fuskantar katsewar wutar lantarki har zuwa watan Maris saboda hare-haren sama da jiragen Rasha suka yi. Sun haddasa abin da suka kira babbar barna ga tashar wutar lantarkin kasar. Domin tinkarar lokacin sanyi ko hunturu, hukumomi suna kira ga 'yan kasar ta Ukraine da su tattara kayayyaki tare da kwashe yankuna da ke fama da bala'in. Kasar Rasha dai ta shafi makonni tana lalata wutar lantarki da sauran ababen more rayuwa na Ukraine. Wannan harin ya haifar da duhu, sannan ya hana miliyoyin jama'ar Ukraine wutar lantarki, na'urar dumama wuri da kuma ruwa. A jiya Talata ne Najeriya ta fara hako mai da iskar gas a yankin arewa maso gabas, wanda shine na farko ga kasar mai dimbin arzikin mai a Afrika, wacce ta kwashe shekaru da dama tana cin gajiyar albarkatun mai a kudancin kasar, wanda kuma samun man ke raguwa a yankin. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ziyarci yankin Kulmani da ke cikin jihohin Gombe da Bauchi, mai kimanin ganga biliyan ɗaya na ɗanyen man fetur domin ƙaddamar da aikin haƙar man. Baya ga haka, aikin wanda ya janyo hannun jari dala biliyan uku na fatan buɗe matatar mai, sashen sarrafa iskar gas, tashar wutar lantarki da kuma masana'antar taki, a cewar sanarwar shugaban ƙasar. Uganda za ta jibge sojoji kusan 1,000 a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ƙarshen watan Nuwamba, ƙarƙashin rundunar yankin da ke yaƙi da 'yan tawaye, in ji kakakin rundunar sojin Uganda a jiya Talata. A 'yan watannin baya-bayan nan dai ana gwabza ƙazamin faɗa a yankin da ke tashe-tashen hankula tsakanin sojojin Congo da 'yan tawayen M23. Lamarin da ya sa kungiyar kasashen gabashin Afirka ta EAC ta tura rundunar haɗin gwiwa a yankin domin daƙile tashin hankali. Sojojin Kenya sun isa ƙasar ne a ranar 12 ga watan Nuwamba, kuma mai magana da yawun rundunar soja da tsaron Uganda Felix Kulaige ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa tawagar Uganda za ta bi su nan ba da jimawa ba. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. An yi zaman sulhu tsakanin kamfanin siga na Dangote da al'ummar ƙaramin lardin yankin Numan a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Zaman da ya samu halatta masu sarautun gargajiya na yankin da ma shugaban kamfanin na Dangote, wato Alhaji Aliko Dangote. Wakilin Malado Salisu Garba ya halarci taron, ga kuma rahoton da ya hada mana.
An gudanar da wannan taron nan dai a farfajiyar kamfanin siga na Dangote da ke karamar hukumar Numun a jihar Adamawan, inda sarakan gargajiya masu darajar sanda ta ɗaya suka wakilci al'umman su mazauna wannan yankin, waɗanda suka haɗa da Hamaɓashama da Hamaɓata da Kwaninin Guriya da kuma Amnashalem, haɗa ma da Murumbula. Duk al'umman su ne ke da makwabtaka da wannan kamfani na Sabana Shuga da ke karamar hukumar Numun a jihar Adamawan. Hamaɓashama Humun Daniel Sama'ila Shaga shi ne dai wanda ya yi jawabi a madadin sauran sarakunan da suke zaune a gefe guda.
On behalf of all of them and on behalf of the paramount rulers that are beside me, and I want to make a commitment that as long as we are here, we will not allow anything that is untoward to happen to this organization in a manner that would distract it or disrupt it from producing or making any meaningful progress.
Nan hamabace mai yake jawabi kan cewar yana tsaye ne a madadin al'umma wadanda suke tattare a nan gurin, musamman masu sarautun gargajiya da suka hada da masu zabar sarakuna na yankunan nan guda ke gundumar lardin kasar Numan. Yana jawabi ne a madadin su, yake tabbatarwa al'umma cewa lalle a yanzu dai ba za su bari wata matsala sake akuwa tsakanin al'umma mazauna wannan yankuna da kuma wannan kamfanin ba.
Daya daga cikin manyan baki wanda suka halarci wannan taron, ministan kula da ma'aikatu masu zaman kansu da kuma kananan masana'antu a Najeriya, wato Mr. Otumba Adeneyi Adebayo, shi kuwa cewa yi
the government of Adamawa State for being a bastion of support for this company. I congratulate all those who are being honored here today. Federal government is very pleased with the outgrowth scheme that exists here in Numan, and we will recommend it to other communities and states.
Na ku godewa gwamnatin jihar Adamawa da ta bawa wannan kamfani goyon baya 100%. Sannan kuma ita ma kamfanin karan kanta abubuwan da ta yi na alkawarin da ta dauka a wannan taron zai iya kokari ya ga gwamnatin tarayya ta taka rawan gani cikin wannan alkawura da wannan kamfani ta dauka.
Mataimakin gwamnan jihar Adamawa Chief Rodas Sheikh Zianzo Bashama shine dai wanda ya wakilci gwamnan jihar a gurin wannan taron, shi ma ba tare da bata lokaci ba ya ko gudanar da nashi jawabi da kuma kira hade da shawarwari.
We in Adamawa State are one of those sole beneficiaries. Your operation here in Adamawa State has brought sector at all levels and impact felt every community.
Mu a matsayin mu na yan Adamawa, mu ne dai wadanda zamu mori gajiyar wannan kamfani. Sannan kuma wannan kamfani za ta yi namijin kokari domin ganin ta isar da nata tallafi da kuma guduma akan kowace gunduma dake lardin kasar Numan da ma na jihar Adamawa gabaki daya.
Bayan gudanar da jawabai tare da jigajigan misalai a wannan taron, Alhaji Aliko Dangote ya tashi yayi nashi jawabi tare da alƙawarin daukan nauyin karatun yara sama da 286 mazauna wannan yankunan. Ya koyi kira da al'umma cewa a zama tsintsiya madaurin ki daya, a ko hada kai domin a gudu tare a tsira tare.
Mu aiki ne ya zama cewa mu dauke talauci daga mutane, saboda muna neman cewa mu sa mutane wanda yake ne suna da sanin aiki shi. Dan yanzu zaka ga cewa kamar yanzu manoman da aka samu wanda suka fi kowa jarumta da yin noma su ne mafi su mata ne. Saboda haka ina kiran ga al'umma duk wanda yake neman arziki nan zai zo ya riba zikin shi.
Daga bisani dai iyayen yaran da kuma yaran da aka yi musu alƙawarin daukan nauyin karatun su sun yi godiya tare da fatan san barka. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci 'yan tawayen Houthi na Yemen da su sabanta yarjejeniyar tsagaita wuta da ta ƙare a watan Oktoba tare da shiga tattaunawa mai ma'ana don kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe sama da shekaru 8 ana yi. Tun da farko an amince da tsakaita wuta na tsawon watanni 2 a ranar 2 ga watan Afrilu na watan Ramadan mai alfarma. Hakan ya haifar da raguwar asarar rayukan fararen hula tare da samun sauƙin shigo da mai da kuma sake tashin jiragen sama na kasuwanci. Bangarorin sun sabunta shi har sau 2, amma ya ƙare a ranar 2 ga watan Oktoba. Kuma 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran ba su amince da tsawaita shi ba. Duk da cikar wa'adinsa, wakilin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce makonni 7 da suka gabata ba a sake ganin ɓarkewar yakin ba. Sai dai hare-haren na baya-bayan nan da Houthi suka kai kan tashoshin mai da tashar jiragen ruwa a kudancin Hadramaut da kuma lardin Shabwa sun haifar da fargabar komawa ga babban rikicin. A makon da ya gabata a mashigin tekun Oman, rundunar sojin ruwan Amurka ta ce ta kama tan 170 na kayayyakin da aka yi amfani da su a matsayin man makami mai linzami da bama-bamai da aka ɓoye a cikin wani jirgin ruwa da ya taso daga Iran zuwa Yemen. Cristiano Ronaldo zai bar Manchester United nan take, inji club ɗin da ke gasar Premier a jiya Talata. Hakan na zuwa ne kwanaki bayan da Ronaldo yayi wata hira yana sukar manajan kungiyar Erik ten Hag da kuma masu club din. Ba a san inda Ronaldo mai shekaru 37 zai je daga nan ba, bayan da ya kasa samun nasarar komawa wata kungiya da ke karawa a gasar zakarin Turai. Ronaldo, wanda a halin yanzu yana Qatar tare da kasarsa Portugal a kokarinsa na lashe gasar cin kofin duniya na farko, ya ji takaici bayan da United take yawan ajiye shi a farkon wasanni a wannan kakar wasan.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka. Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa karfe 2 dare ne da minti 11:08 na safe kenan da minti 11 a Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, a Ghana kuma 7 na safe da minti 11. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodayaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon yamace a makon da ya gabata, an saurari wata hirar da na yi da Hurairu Musa, mawallafiyar littafin The Audacity of an African Girl, wanda ta kaddamar a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a watan da ya gabata, wacce take zaune a jihar New Jersey a kasar Amurka, da zimmar karfafawa mata a kara gwiwa duk da rayuwar rashi da suke fama da shi. Kuma mun karkare shirin a sa'ilin da malama Hurairu take cewa
pastor ne ke koyar da wannan makaranta. To kinga kuma wani abun drama kenan da za su samu dar mafulata na musulma zani makaranta da ba a yadda mafulani su je makaranta, sannan zannan ce musu zani pastor ne zai ringa koya mun ba. So that was the major a little bit hesitation from Auntie Zainab. Ta mijin ta suka ce na ce ni fa sam ne ta birgin ma ina iko, na ce sai an kai ni makaranta ni ba yanda za a sani ta samu So that's how I started. Kuma na started, I think, on my last exam da za a tafi class 2.
Jarabawa canja aji.
Ya canja aji.
To ya aka yi kika rubuta wannan jarabawa?
To ni ba wani iya abin nan ba. Nafisa dai ta saka ni, ta yi mun crash program ana koya mun, na je ina ganin kila pastor nan ya ji tausayi na ni ya class ɗina na tafi kawai dan hearing he was impressed probably so naji class 2 alhamdulillah ko daga class 2 I was taking 90% of the time first position sai dai in banda lafiya ina
yau kike zuwa ta farko
na cika yawan rashin lafiya don malaria a wani lokaci dai sai amma admitting ɗina so in nayi wannan ne I will come second position another thing was a misery kin san wanda suke wajen ba fulani bane suke makaranta kuma irin yaran da muke zaune da su a nawar so akwai wannan resentment din garba platina yanzu ta shigo musu makaranta har tana daukar number 1 wannan yaron ya sani a gaba duka yake mun inna taso daga makaranta ya kira ni all sorts of name dirty fulani leke leke dan siririya nake kaman tsinke ba abin da ba zai kai mun da tsorata ne in daina zuwa makaranta a haka zan sakin in shi up in ce a sai na je makaranta to a haka aka har na zo na gama primary school na zo na exam ta mu ci secondary school na samu into the government teachers college at Jingir aka ce mun sam bazan je ba aure
za ki bar gidan
ya to dama amin auren dangi kin san fulani tun kuna kankana na ake auren dangi kuma auren dangi da aka yi mun dan uwan su ne shi ma maraya ne daga a hada ni baban shi ya rasu kuma mun shi ba ta rasu ne amma dai shi gainin mijin antina ya girma da shi shima to sai aka dauka wai tun mu marayu ne a hada mu aure ni kuma na girma ina ganin shi kamar dan uwana ni yana nace a tattau ni fa ba san aure wannan so akwai mutanen da suke zaune ɗan rukuba ɗan shine baban yata ta farko Hadiza to shi nace shi nake so aka ce kuma kin san fulani na ki auren fulani sannan zan je dan aure wani ba ma Bahaushe ba yare a ga dai na shiga uku ba wanda yake so ya mana magana muka san outcast today a abin but anyway rabonde Hadiza dole ne a biya diary baba na yace ba sai biya ba dole ne sai na aure wannan platinum shine sai su wa'annan din suka biya diary aka maida musu mu aka daura mana aure bayan na aifi Hadiza you know that he was so young dima I was so young
bayan kin ga
primary school because the condition was that in bazan je in aure dan uwan su in bar musu gida I had to leave the house bazan zauna musu a gidan su ba
to a wani nan shekarun kina da karfin gwiwa ki ce ga abin da kike so
I think yanda Hajiya Zainab ta girmar da ni with freedom that I can express myself I think ko kuma destiny ne da Allah yayi because gaskiya dai ba yanda za a iya ce maraiya da ni but I had always had a voice
kuma duk da gashi da ke fulani shi kin tashi a cikin fulani a riga ba wai kin gani a wani guri bane ko kina kallon TV
ko muna muka ga TV babu but na da wannan tunanin cewa gaskiya ne bazan aure wannan mutum I was feeling that in aure wannan mutum rayuwa na ba zai taba canja zai ce mun ma zan yi makaranta zan zauna in ringa sai da nono nace ni kuma bazan rayuwa na bazan ringa sai da nono even though mun sai da nono muna kankanana definitely but through my primary school education weekend ina sai da nono wannan ne nake yin pocket money dina na cin snacks na yi mun kitso kuma in yi na abubuwan da ni nake so ba ta banni wannan which was really a brilliant way to koya ma mutum kasuwanci because I was now I've learned yanda true mistakes abubuwan da ne da yanda nake dan tara kudi na yanda zan kashe shi yanda zan yi ajiya so you know in general matan fulani su suke lura da gidansu most of the time so sai matan fulani su za su je su sai da nono kudin da suka tara na nono su za su sai abinci mazan su once a year dai za su sai da saniya a ce an support most of the expenses din rike gida matan fulani suke
wannan nonon da suke
wannan nonon da suke sai da so kuma mazan su provide them with the shanu so kuma su nono su man shanu su sai da a yi su dambu ko fara su je su sai da
ya ta kare bayan kin yi aure
aka ce ba zan zauna gida na bar gida bayan na aifi Hadiza we were too young for us even fantasy ina ganin yaran ta ne ma wannan aure so bai ma lasting ba to amma a lokacin kafin auren ya mutu na tafi school of health a pension da aka hana ni zuwa a ban taba zuwa secondary school to da aka hana ni zuwa secondary sai ne aure dan in bar gidan an ce in bar gidan so dole in dan baban Hadiza in bar gidan so muna zaune a nan sai aka yi mun hanya aka sani na je school of health daga wajen shi baban Hadiza na je school of health na gama ina aiki a school of health ina makaranta anyway auren mu ma bai yi but didn't survive more than 2 years
so ya kika yi so ina ba gida ko
no ina a school of health na samu apartment ina a lokacin san a hostel ne aka ba so daga later da nake da Hadiza dole ne sai na renting out don inda in je makaranta da na gama na zo jam kwano ne internship under Dr. R. Nan ne rabona in hadu da baban Salim. Abokin shi ya kawo matar shi ganin Dr. R sai ya zo ya gani a wajen. I don't know how suka ji suka yi ta labaransu dai wata ran dai aka introduce ina da baban Salim. Su kuma ɗan Kaduna ne. Suna construction din University of Jos. So yanda na hadu da su kenan. It's very short dating. Kin san yanda dai muke arewa ba wani ana elongating. A da yanzu ne za ana kaga aka daura aure within 5 months an daura mana aure.
Amma ya iyayenki suka ji da wannan auren da
ina baban sa are you kidding me? Reborn Huraira. Ai ko me kuma jin dadi balle kuma yana da rufan asiri. Kin san halin da yake. Shi kenan duk wanda da ba sa so na kuma yanzu ai Huraira ta zama mutabbi nayi aure na koma Kaduna na mishi magana na ce to ka san dai an hana ni zuwa karatu kuma bazan yi aiki as a health worker amma gaskiya ni I want to go to a university. Yace okay mun adalci ya banni na enrolling a Zamani College lo mu ne maybe first or second set. So anan dai nayi training in 9 months the training and I was able to get A's in my GCE WAEC and jumped in I got the score go to ABU to start accountancy. I was there for 2 years. The second year din sai lokacin aka fara su strike din nan na universities exodus din nan da aka yi na Indian lecturers din nan kin san aka yi ta kullun riots I mean yara wanda su aluta din nan kullun kenan ai ta gasin sai na kima baban Salim magana na ce to ni gaskiya I want to go to school in the US. So that's how I left and went to the US. My marriage da baban Salim ba abin da na rasa financially anything that I wanted he had offered me but the only thing that I feel which happens to a lot of women I know some men in suka ji shi wannan maganan ba za su ji dadi ba amma zan fada hopefully zai save in wani aure ba wai ina yi don in tozar ta wani bane ba ina ganin baban Salim inda baya ta goranta mun ba yana nuna min ni yar talakace ya aure ni ya rufa min asiri I have no right I should be happy that I dauko ni daga kauye if he had treated me with respect in that regard cewa I was an equal person that there was nothing wrong with me being born
talaka.
It hurts me all the time. It's like he was doing me a favor. Coach, I'm telling you, in many homes, zaki ga masu kuɗi sun je sun auri ɗan ƙauye don kyawun su ko don usulan su a kawo su a ringa zagin su ana musu wulakanci banda ma a cikin ɗan gari ma aka aure su kila iyayensu ba masu rufan asiri bane a ringa zagin su a ringa musu gori ba abin duniya da mutum zai baka ya cire wannan zafin da kullun za a ringa ce maka ai kama gode Allah na kawo ka cikin gari kama gode Allah da aka aure ni ce matarsa ta farko. So anyway I just taught that in dai wannan arzikin ne haka ne aure yake to na yafi. So when I left for the US I decided that I was going to do it on my own.
Mai sauraro a nan za mu ja labulan shirin ciwon yamace a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakuwar tamu Hurairu Musa sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
Kuma da Allah yanzu kuma sai sharhin jaridin Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridin namu na wannan makon ne da jaridan Mutation ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda taroto mana cewar a jihar gabashin kasar Jamhuriyar Kamaru anda gwamnatin kasar ta yi kokari na yin wani hobbasa domin kara hasken wutar lantarki a garuruka da dama a wannan bangaren al'umman suna ta madalla ga gwamnatin shugaba Paul Biya sai kuma jaridar Integration anda ita kuma cewa ta yi shugaba Paul Biya na kasar Jamhuriyar ya Kamaru wale kwashe sama da shekaru 40 a kan kalgar mulkin kasar kuma mai fama da rashin lafiya sannan kuma yana da sama da shekaru 90 a duniya yanzu dai ana ganin cewar shugaban kasar da kyar zai iya kai labari kamar yadda ita wannan jarida ta ruwaito sai kuma jaridar Le Message ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma murna ta yi wa 'yan wasan kwallon kafa kasar jamhuriyar Kamaru anda tace farko kenan da yan wasan suka tafi buga wasan cin kofin duniya a kasan Qatar wanda ba su samu matsaloli ba kuma aka ba su duk wani sakokin su da ya dace kasancewar an samu sabon shugaban hukumar kwallon kafa kuma mai sana'ar kwallon kafa a da can Samuel Eto wanda shine ya tsaya yayi uwa yayi makarbiya domin ganin kwato yancin yan wasan kwallon kafa a kasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar The Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma cewa ta yi shugaba biya ya manta da manyan ayyuka wanda ya kamata ya yi a jihohin arewacin kasar jamhuriyar Kamaru musamman ma wajen inganta manyan ayyuka kamar gina manyan hanyoyi da kuma kanana hasken wutar lantarki ruwan sha mai tsafta wannan bangaren suka ce an manta da su a daidai wannan lokacin saboda haka suna kira ga shugaba biya da yi kokari matuka ga ya ga cewar ya farfado da waɗannan al'amarin a arewacin kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Le Jour an da ita kuma cewa ta yi a yanzu dai ana ta yi wa ƴan wasan kasar jamhuriyar Kamaru murna kasancewar an tafi wannan gasan cin kofin kwallon kafa ba tare da waɗansu matsaloli ba da kuma biyan ƴan wasa da haƙoƙinsu domin wanda suke gudanar da wannan sana'ar ne suka karbi akalan tafiyar harkokin wasannin kwallon kafa a kasar jamhuriyar Kamaru zamu rikare shirin jaridun namu na wannan makon ne dai da jaridan Afri Media anda ita kuma cewa ta yi manyan ƴan kasuwa da ƴan siyasa a kasar jamhuriyar Kamaru sun haɗe kansu waje daya domin cimma burinsu na biyan waɗansu buƙatunsu kasancewar yanzu dai kayayyakin masarufi yana da tashin kwanon zabi a kasar ta jamhuriyar Kamaru suna buƙatan cin gashin su babu babbaka a bangaren kasuwanci da kuma siyasa a kasar jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
kamar Allah ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo anan na cewa karfe 2 dare ne da minti 26 takwas na safe kenan da minti 26 a Nigeria Niger Kamaru da Chad a Ghana kuma 7 na safe da minti 26 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka akan mitoci 19.31 da kuma 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
a jiya talata ne Najeriya ta fara hako mai da iskar gas a yankin arewa maso gabas wanda shine na farko ga kasar mai dimbin arzikin mai a Afrika wacce ta kwashe shekaru da dama tana cin gajiyar albarkatun mai a kudancin kasar wanda kuma samun man ke raguwa a yankin Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ziyarci yankin Kulmani dake cikin jihohin Gombe da Bauchi mai kimanin ganga biliyan 1 na danyen man fetur domin kaddamar da aikin hakar man. Baya ga haka aikin wanda ya janyo hannun jari dala biliyan 3 na fatan bude matatar mai sashen sarrafa iskar gas tashar wutar lantarki da kuma masana'antar taki a cewar sanarwar shugaban kasar. Jami'ai sun ce Ukraine na iya fuskantar katsewar wutar lantarki har zuwa watan Maris saboda hare-haren sama da jiragen Russia suka yi sun haddasa abin da suka kira babbar barna ga tashar wutar lantarkin kasar domin tinkarar lokacin sanyi ko hunturu hukumomi suna kira ga 'yan kasar ta Ukraine da su tattara kayayyaki tare da kwashe yankunan da ke fama da bala'in Uganda za ta jibge sojoji kusan 1,000 a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ƙarshen watan Nuwamba, ƙarƙashin rundunar yankin da ke yaƙi da 'yan tawaye, in ji kakakin rundunar sojin Uganda a jiya talata. A 'yan watannin baya-bayan nan dai ana gwabza ƙazamin faɗa a yankin da ke da tashe-tashen hankula tsakanin sojojin Congo da 'yan tawayen M23, lamarin da ya sa ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta EAC ta tura rundunar haɗin gwiwa a yankin domin daƙile tashin hankalin.
Ta masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabaka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Kada manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma shirye-shiryen da suka gabata. Kazalika za a iya lekawa shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labari da dumudumansu. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tsaya na gabatarwa da kuma Jumbe Hamza da ya hada mana shirin, sai injiniyanmu ne wato Carl Stalin, ni Mahmud Dalo nake cewa ku ne lafiya, mu kuma mu karasa daren lafiya.